Chado yana chikaran sun sai.
Kai mina onakam karam bindigare.
Assalamu alaikum. Muna gaishe ku. You know say I be your guy ko. Shado ne naku abun ne kaman an dade. Abun ne kaman na dade. Abun ne kaman na haukan kujera kafa daya na nade. Abun ne kaman ya tare. Abun ne kaman na kade. Abun ne kaman I want to speak it out amma kuma na kware. Abun ne kaman arena. Abun ne kaman an dena. Mukan yi haka mutumi na kaman mun tsera.
Shake it wale. Shake it wale. Shake it wale. Atara kai fa dele wale. Shake it wale.
Shake it wale.
Shake it wale.
Shake it wale.
Shake it wale. Atara kai fa dele wale. I be chillin' with my niggas, I be killin' with my niggas, let go.
Let go, let go.
When I shout my lung, go back, go long, it go. Shake it, wadi.
Shake it, wadi.
Gush it, wadi.
Gush it, wadi.
Raya, wadi. When I'm not Allah, wadi.
Yeah. See me, my nigga, I be spitting a lot of shit. Why see my HA, the game turn to hypocrisy. Duk abin da ya shigan gaba zan ka da shi wai zai kai kara gida malam nace babba da shi I don't have no time to waste. I got niggas feeling me from north to south side. Yeah, we gonna be on fire. I swear shanan ne zamu kesa the goal. Ai mun shane dadewan mu malam kaman shata ne ana tare kaman anna ne duka gayuna ai anna ne
ai anna ne. I be chillin' with my niggas, I be killin' with my niggas, let go.
Let go, let go.
When I shout my lung, go back, go long, it go. Shake it, wadi.
Shake it, wadi.
Gush it, wadi.
Gush it, wadi.
Raya, wadi. When I'm not Allah, wadi.
Badan ba badan ba badan ni bawa bane da zan ce an halice ni dan in zuba rap ne. Musu bayo musu ba gobe mu kawo sabon salo in ya su fa ƙarya ne ba ma haka ne. I'm ever blazing down the road so all my niggas show me love to me midnight they call me young burner. On the hood up on the cities, on the streets it's falling crisis on every kind of beat that I murder. Malita and kashe ko in zalunta in dake if you don't know ina magana kan rap ne. In so show din ku babu fees thunder probability ana magana in kila ko wakala ne. To be amu don ba wani waiwai fancy na suna mun daidai suna so su mana rauni ko illa ne amma kuma sai dai na samu bullet ina zan harba kowanne a cikin su da bai bai talking ba mani talking ba mula ka je ka kawo mana wani bai bai dan mu ba a mana ga talan dai ko kuma a hada mana rakai ai koyon ka ne ma za a yi yanzu waya na ya kai.
I be chillin' with my niggas, I be killin' with my niggas, let go.
Let go, let go.
When I shout my lung, go back, go long, it go. Shake it, wadi.
Shake it, wadi.
Gush it, wadi.
Gush it, wadi.
Raya, wadi. When I'm not Allah, wadi.
Killing, killing, malang ana nufin kashewa ne duk inda ka ji an ce divorce wato rabewa ne abinda babu shi a da mun kawo morewa ne nace abinda babu shi a da mun guys kontar da hankalin ku ni na gaya muku very soon hustle gonna pay see we start from the bottom yanzu in ka duba malang zaka gan mu akai kai kaji suna cewa wai idan na fito za su mini bai idan aiki da kwakwalwa ya gagara malang na kan yi da kai amma shit and no any nigga in the place that gun stop this give it up for yourself fingers and don't want kaya ye daga jin rubbish na kashe kido itin hip hop ya aura kaina Allah ma yasa daban aiko ba na taho da kaina.